السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ba mu iko a wannan yini da muke ciki na 7 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 kuma ya dace 24 ga watan 4 shekara ta 2026. ƴan uwa masu girma, muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu lafiya a jikinmu. Muna roƙon Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, saƙon da muke ɗauke da shi a wannan rana ƴan uwa shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiquna. A can cikin suratul hujurat Allah yace mu'minai suwaye mu'minai na gaskiya su ne waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki, suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan ba su yi shakku babu kokwanto babu jan ƙafa kenan, sannan suka yi jihadi da dukiyarsu da kawunansu wajen ɗaga addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan su ne muminai na kirki masu gaskiya. ‘Yan uwa masu girma, yana daga cikin mafi girman sifa na masu imani da Allah da manzonsa, akwai gaskiya wajen imani ɗin babu raba ƙafa, akwai yaƙini, yarda da abin da Allah ya faɗa kuma za ka yi, da yarda da abin da Annabi Muhammad ya zo da shi, babu kokwanto har cikin zuciya. Kamar yadda Allah ya faɗa, summa lam yartabu, ba sa jan ƙafa ba sa kokwanto. Sannan Annabi Muhammad yana faɗa cikin hadisi ‘yan uwa, yana cewa ɗayanku ba zai zama mai imani da gaske ba sai Annabin ya kasance mafi soyuwa a wajensa sama da uban da ya haife shi, ‘ya’yan da ya haifa, da al’umma baki ɗaya, mai gidanka wani, sanata wani, His Excellency wani, sai ka fifita son Allah da manzonsa a kan waɗannan, sannan imaninka zai zama da gaske. Yana daga cikin sifansu ‘yan uwa masu girma muminai mutanen kirki, akwai taƙawa, tsoron Allah a fili da ɓoye. Kamar yadda Allah ya faɗa, ya ce masu imani ku ji tsoron Allah da gaske, matuƙan jin tsoronsa. To muminai suna jin tsoron Allah kuma suna da khushu musamman wurin kiyaye sallah, a sallah suna yin khushu'i kuma suna yawan ibada, shi yasa Allah ya yabe su. Allah ya ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, muminai sun samu babban rabo. To kaga ba kowa ke shiga wannan motan ba, wanda a sallah akwai khushu'i, khushu'i da taqwa ya tattaru duka a wajensa, musamman in ya zaje sallah. Kaga ba yin sallah dan wani mutum, amma mutane nawa suke yin sallah dan mutane? Daidai da aure, wani yana nema, in ya gane uban yarinyan yana sha'awan mai addini ne sai rika tafiya na yin sallah, amma sallacin kusa da gidan don a ce yana kula da ibada, kaga wani ɗan damfara ne. Akwai masu rigan addini su je suna rashin gaskiyar shi, amma asalin su ba masu addini ba ne, kaga wani ba mu ne ba ne. sannan yana daga cikin sifan bayin Allah na gari muminai akwai jihadi da bayar da dukiya domin addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan har wa yau daga cikin sifansu akwai me, akwai gaskiya, akwai amana. Shi yasa Allah ya ce ula'ika humus sadiquna. Manzo Allah yana faɗa cikin hadisi yana cewa ku riƙa yin gaskiya, domin gaskiya yakan kai mutum zuwa ga wata daraja ta musamman har ya kai Allah maɗaukin sarki ya yarda da shi. Sannan yana daga cikin sifan muminai ƴan uwa akwai kyakkyawan ɗabi'a, ba sa tashin hankali, duk abin da ka zo musu shan rigima ce salaman salaman. Kamar da Allah ya faɗa wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Ɗaya daga cikin magabata Hassan al-Basri, Allah ya ƙara masa yarda, yake cewa imani ba wai burace-burace ba ne kawai, a'a, zuciyarka ta tabbatar da me kake faɗa ko me kake aikatawa. Abin da kake aikatawa ya zama zuciyarka, har cikin zuciyarka wannan abin ne, sannan aikinka ne zai tabbatar da haka. Shi kuma Safiyanu Sauri, Allah ya yafe masa, yace al-imanu qawlun wa amalun. Imani fa aiki ne zaka yi tukuru, zance ne kuma zaka yi aiki, domin imani yana karuwa da aiki ta kwarai, haka yana watsewa da miyagun aiki. To haka ƴan uwa masu girma, in kana son ka zama muyuni na kirki, to ka zama akwai gaskiya cikin al'amuranka, an baka amana ka riƙe, kar ka shiga abin da ba naka ba, kar ka shiga haƙƙin wani ka yi ba baƙere. Yana sa ɗan adam ya samu watsewa, sannan kar ka yi shakku da abin da Annabi Muhammad ya faɗa. Kaga musulmi yana shashanci, wallahi shakku ne da abin da Allah ya faɗa, kuma shakku ne da abin da Annabi ya faɗa. Misali wannan lokaci da muke ciki ƴan uwa, zaka ga manyan mutane wasu na fati, suna rawa, gami me zai kara maka rayuwa, ko ana buci za ka ƙato ya zai na rawa. Wannan raina Allah ne, kuma raina Annabi Muhammad ne, kuma wasu yanka na musulmi ke na kana shakku da abin da Annabi ya faɗa. Dole a gaya ma gaskiya, ka san ba aikin kirki ba ne. Duk wanda ya samu ni'ima ya yi kiɗa, Annabi ya ce Allah ya tsine mishi, kuma haka Annabi ya faɗa, kuma dole za a gaya maka ranka ne. Ka gyara in kana kuskure, ka gyara kawai, ko yarda da aƙidan arni. Shi yasa za ka zo ka watsar da darajanka, kana da naka addinin, arni na da nashi addinin, in kun haɗu a wurin aiki ka yi addinin ka yi nashi. Dama Qur'ani ya faɗa lakum dinukum, sai ka bi addinin arni sannan zai za ka samu karɓo. Duk in ma ofis aka baka na tenuwa ne, kwana nawa ne, sai ka sa arni ya ji daɗin ka yarda da kai, baka nemi yardan Allah ba. To wannan shine yana daga cikin shakku da musulmai suke samu kansu. Shi yasa ka fita a wannan motan, ba ka a wannan motan ba masu imani bane, ka samu shakku da abin da Annabi ya faɗa kenan. Amma muminai mutanen kirki ba su shakku, sun yi imani da Allah, sun yi imani da Annabi Muhammad, sannan ba su shakku. Ka je ka ji me Annabi ya ce, Allah ya ce a yi, Allah ya ce kar a yi, Allah ya haramta, Allah ya yi kaza, haka za ka tsaya a wajen. Ba ka da ta cewa idan Allah ya faɗa, Annabi ya faɗa, ba ka da ta cewa abinda ke wajenka kawai sami'ina wa ata'ana. Amma in ka ce sami'ina wa ata'ana, ka zama bayhude, kuma bayhude inanne ne, inanne ne. To wannan jarrabawan da aka yi wa shugabannin kenan, musamman irin waɗannan lokuta ta kowane ɓangare, je ka duba Facebook ka gani kullun ka ga shagabai na rawa na kidi shekara shi fa 60 wani 70 wallahi da wani 80 ko yana rawa dadi me zaka ji idan ka zahirin ka a wurin me zaka ce wa malaika wanda za su fa maka ziyara ta farko a kabari akan me ka mutu ka sai kai bayani sai kai bayani akan me ka mutu wurin party wurin asara ko kana kashe kudi wurin biki an zo an ce ai taimake ka na addini ka sa hannu a juka duba kudin da ya mutu sannan ka cire ka bayar amma wurin party mata na rawa duba wani bala'i da aka jefa mana wai doka ne in ka zama wani shugaba an zo ana irin kidin na ma suna kidi a tuttube wai doka ne cikin doka ba za ka yi hanawa ba ka sa daga cikin za ka tambaye ka kiyama kana shakku kenan fa su kuma mu'mini ba sa shakku to Allah ya datar da mu ɗan uwa ɗalibai ku ne shugabanni na gobe ka zama shugaba kai ne kana fati sai Allah ya tsine maka gara ka sani tun yanzu ko ka gama digiri an baka certificate ko kai ne la'ananne tsinanne instead of ka faɗi kai sujuda haka annabi ya faɗa ba godiya ga Allah ba kenan wai kana fati ka haram ka halarta mu kanka abin da Allah ya haramta za ka ɗauki hannu ka ƙatuwan mace kana ma da rubutu wai ta yi abin nan ka duba yanayin jama'a suke ma kansu illa ka samu ni'ima ma kana ce Allah ma da latir kana gama ka faɗo ka mutu ba ka yi musu bayani a kabari a yi ko ba ka yi ba za a rubuta maka za ka zo ka bar ofis ɗin sai an maka tambaya ɗaya bayan ɗaya wallahi za a interrogate su sai ka wallahi sai ka ba da amsa kana ofis kana damfara annabi ya hana kana shakku kenan da abin da Allah ya faɗa to Allah ya ce mu'mini ba sa shakku kai mu'minin kirki ne ba tsakani da Allah an zo exam hau kai satan ansa kai mu'minin kirki ne zan ka samu great mai kyau da wannan rashin gaskiyan ko Mr. Lecturer an baka wannan goro ka karba kai damfara kai na zalunci do you think you will go free kawai haka wallahi baka isa wallahi wallahi baka isa inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a Allah ba ya zalunta al'umma bayan sa Allah ya dace da mu innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير زاد ليوم المعاد عباد الله خطبتي في هذا اليوم المبارك عن قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أيها المؤمنون هذه الآية الكريمة تجمع صفات المؤمنين الصادقين ومن أعظم صفاتهم عباد الله صدق الإيمان واليقين فلا شك في قلوبهم كما قال تعالى ثم لم يرتابوا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عباد الله، ومن صفاتهم التقوى وخشية الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت. ومن صفاتهم عباد الله الخشوع في الصلاة وكثرة العبادة، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. رواه مسلم. ومن صفاتهم عباد الله الجهاد والبذل في سبيل الله، كما قال في الآية: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من جاهد غازيا فقد غزا. رواه البخاري. ومن صفاتهم عباد الله الصدق والأمانة، قال تعالى: أولئك هم الصادقون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. متفق عليه. عباد الله، ومن صفاتهم حسن الخلق، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحدكم إلي أحسنكم أخلاقا. رواه الترمذي. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل. وقال سفيان الثوري رحمه الله: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فاتقوا الله عباد الله، وحققوا الإيمان في قلوبكم واعملوا بطاعة ربكم لعلكم تكونون من الصادقين. فيا عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن صدق الإيمان ليس بالأقوال فقط، بل بالأعمال والإخلاص. فاجتهدوا في طاعة الله، وأنفقوا في سبيله، وجاهدوا أنفسكم على الطاعة، وأكثروا من ذكر الله. فإن الله يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا، إلى آخر الآية. اللهم اجعلنا من الصادقين ومن المؤمنين الحق، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. My respected brothers and sisters in Islam, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today is 7th Dhul Qa'dah, 1447 of the Hijrah, which is 24th of April 2026. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him, seek His help, and ask His forgiveness. We seek protection in Allah subhanahu wa ta'ala from evil within ourselves and from the consequences of our deeds. Whoever Allah guides, none can misguide, and whoever He leads astray, none can guide. My dear brothers and sisters, I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah alone. Without partner, and I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his servant and messenger.
May dear brothers and sisters in Islam, I advise you and myself to fear Allah subhanahu wa ta'ala, for indeed, taqwa is the best provision for the hereafter. Today's sermon on this blessed day focuses on the saying of Allah subhanahu wa ta'ala. As I mentioned in Arabic before, the believers are only those who have believed in Allah and His Messenger and then did not doubt, but strive for their wealth and their life in the cause of Allah. It is they who are the truthful. Surah Al-Hujurat, Ayah 15. My esteemed brothers and sisters, this noble birth gather the key qualities of true and sincere believers. Among their greatest qualities is true faith and certainty, a firm belief in Allah and His Messenger without any doubt and hesitation. Their heart are settled upon conviction. The Prophet of Allah, Muhammad bin Abdullah, peace and blessings be upon him, has said, "None of you truly believer until I am more beloved to him than his father, his child, and all of mankind." This hadith is authentic, agreed upon. Another of their qualities is taqwa, that is consciousness and fear of Allah in both public and private. Allah says, "All you who believe, fear Allah as He should be feared." Surah Ali Imran, Ayah 102. And the Prophet, peace be upon him, has said, "Fear Allah wherever you are." This hadith is authentic, reported by Al-Tirmidhi. Among their qualities, my dear brothers, is humility and devotion in prayer. Allah the Most High said, "Successful indeed are the believers, those who are humble in their prayers." Surah Al-Muminun, Ayah 1-2. The Prophet of Allah, peace be upon him, has said again, "The closest a servant is to his Lord is while he is in prostration," reported by Imam Muslim. They are also known for striving in the path of Allah, giving their wills and dedicating themselves sincerely for His sake. The Prophet, peace be upon him, has said, "Whoever equips a fighter in the path of Allah subhanahu wa ta'ala has taken part in the reward." Another essential quality is truthfulness and truthworthiness. Allah says, "It is they who are the truthful." The Prophet of Allah, peace be upon him, has said, "Hold firmly to truthfulness, for truthfulness leads to righteousness." A great form. They are also people of good character, humility, patience, and kindness. Allah the Almighty says, "The servants of Allah most merciful are those who walk upon the earth gently." And the Prophet again says, "The most beloved of you to me are those with the best character." The earlier scholar uses to say one of them is Al-Hasan al-Basri rahimahullah Hassan. "Faith is not wishful thinking, but what settles in the heart and is proved by action. Again, Sufyan al-Thawri, one of the greatest scholars in the world, mentioned faith is a statement and action. It increases with obedience and decreases with sin. So fear Allah, all servants of Allah, strengthen your faith and strive in obedience so that you may be among the triple believers. All servants of Allah, fear Allah and know that true faith is not merely word, but sincerity and righteous action. Strive in obedience to Allah, give in charity, struggle against your own desire, and remember Allah often. Indeed, Allah the Most High says, those who remember Allah while standing, sitting, or lying on their side. May Allah make us among the truthful believers, grant us sincerity in our words and action, and forgive us and our family. The Almighty bless our action. Umu ila salatikum. Yarhamukumullah.